Yan Najeriya, musamman mazauna yankin Arewa, sun jima suna kokawa kuma har yanzu suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro da ke son ganin bayan su a sassa daban-daban na kasar. Al'ummomi a gabacin Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya su ma sun jima cikin halin kunci akan ayyukan yan bindiga kuma har yanzu ba wata mafita duk da kokin da suke yi ga mahukunta. Wannan ne ma yasa harin da aka kaiwa ayarin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jihar Katsina wasu ke ganin cewa akwai abin ishara a ciki. Aminu Almustapha Boza dan majalisar jiha ne wanda ya jima kuma har yanzu yana fafatuka akan matsalolin rashin tsaro a gabacin Sokoto.
To dama abin da muka faɗa tun farko yau shekara biyar da suka wuce ni Honabur Boza na ce shiri da aiki ne. Ana ganin kamar wani abu yana faɗa mu talakawa ne kawai ba da shugabanni ba an ka kyale. To yau gashi an waye gari maganar da ni shekara biyar da sun kauce yau gashi ta tabbata yau in tsakanin da Allah ake ba a ce sabon birni kawai wadda ba ta wuce kilomita 200 ba gaba ɗayanta da zagayenta da ko ina nata da isa a waye gari a ce yan ta'adda sun yi ƙarfin jami'an tsaron wannan ƙasa ta Najeriya gaba ɗaya wanda kullum sai an kashe mutum ko jiya an kashe mutum uku garin tsamaye an ɗauki mutum takwas an kashe mutum biyu ta tsira an ɗauki mutum uku. Haka ake mana kullun haka ake mana kullun wanda barayin ga suna nan tuji ya faɗa inda yake Halilu Sububu ya faɗa inda yake duk barayin ga gaba ɗaya sun faɗa inda suke. To yau har an waye gari ana ta da komboyi na gwamnoni ana ta da komboyi na shugabannin ƙasa kuma har a ce wai ayi shiru.
Kima gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ganin yake yi akwai buƙatar ƙara yi wa ƙasa addu'a da kuma fuskantar matsalolin da gaske.
It calls for serious prayers, serious cooperation.
Abu ne da ke nuna akwai buƙatar ƙara zara damtse ga addu'o'i a kuma haɗa kai wuri ɗaya a tunkarin matsalar. Dole ne kuma a daina saka harkar siyasa cikin sha'anin samar da tsaro domin abu ne da ya shafi kowa ba wai shugaban ƙasa kaɗai ba ko kuma Muhammadu Buhari a zamansa mutum ko Aminu Waziri Tambuwal a zamansa gwamna. Mazauna yankunan da ke fama da matsalar ta rashin tsaro sai ƙara tunzura suke yi kamar yadda na zanta da wani mazaunin garin Isa.
Wallahi sabon mai da Isa da hayan mu da shin kai. Wallahi ba mu da kaka kullun kullun sai an tare ba dai ba uku ba. Kashin mu aka tare da mu na wata mu aje kuma wallahi kan ce an hana mu da kaka ga tarus ya ja mu na kai. Ga yin wa babu abin. Kuma lokacin da ma na yayi a tayi noma mu kuma sun hana noman ga. Shin aka san mu yi rayuwa. Sai an gwamnati babu wata ruwa da bukata da mu ga mai shemu ne ga mamu sai mamu kuma ni. Ba mu bukata zama Najeriya. Yanzu haka an dauke laifin mu dan samu ni yanzu sun ga. Kuma yanzu an kashe kaunin hayar shin kai ga yana an wuce da gawa sai mutum tsamaye ne.
Na yi kokarin jin tabbakin rundunar yan sandan Najeriya akan hare-haren da mazauna yankunan gabacin Sokoto ke fuskanta kwanan nan amma dai abin ya ci tura. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.